أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci rana na ranar Asabar, domin ci gaba da karatunmu cikin littafin Talqis sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Da yau muna 17 ga watan Jumadal Ula, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447, da ya dace ma nawa ga watan 8 ga watan 11 miladiya ta 2025. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dazar da mu akan fahimtar dare da aiki da dare, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya kare shi daga cikin zukatanmu. Idan ba manta ba, muna cikin bayani da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi wato yin khushu'i a kan yabo. Muna cikin mun kare mas'ala ta 40. Ban manta ba, mun shiga mas'ala ta abin da ya shafi 41, da ita ma mun ɗanyi bayanai wato a cikinta, haka abin da ya shafi sama-sama. Bada hikinan muna iya dawowa daga farkon fasalin, sai mu da samu waje. Wannan ya ce al-khushu'u wan-nazru ila mawdi'il sujud, wato nutsuwa da kuma kallo, ko kuma ka ce dubi ga wato wurin da mutum zai yi sujada, zai sarke wato goshinshi a saman wato ya yi sujada. Lokacin da mutum zai yi sallah, mun gani cewa idan abubuwan da malam ya kawo mana a baya, ka yi kabbara, ka fuskanci al-qibla, ka yi kabbara, sannan ka ɗaga, ka ɗora hannunka na dama a kan na hagu, to sai abinda za ka yi a kan kirjinka kuma. To abinda ake so kai shi ne ka kalli inda wato za ka yi sujjada. Dubunka ya ringa kallon inda za ka yi sujjada, kada a same ka ringa duba waiwai nan nan, ko kuma ka ringa kallon sama, ko kuma ka ringa kallon wani ɓangare. To shi ne malam ya ce wa alayhi an yafsha fi salatihi wa an yatajannaba kulla ma qad yulhihi min anhu min zafarifi wan nufushi fala yusalli bi habarati ta'amin yashtahihi wala wa huwa yudafi'u al-ghaib wal ghaib. Wannan bayani ya gabata a kan cewa mutum ya zamanto idan ya zo yin sallah, a same ka da nutsuwa, a same ka dukkan wata nutsuwa ka ka tattaro ta, ka kawo ta nan inda kake yin sallah. Kada a same ka kana dubi zuwa nan dama da hagu, ko kuma wani abu wanda zai dauke ma hankali a sallah. Duka wannan abun ana so ka gani, sai sa annabi da suke cewa a masallaci ba a zo a kafa tashi da rubuce-rubuce da desan-desan haka a cikin masallaci, saboda kad yana iya zauwa ya zamanto ya shagaltar da kai ka ringa dubi lokacin da kake sallah. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sanya wani rido haka, wani labule a gidan shi, wanda yana da dan zane-zane haka. Lokacin da yana sallah, da ya gama sallah, yake ce ma matar shi ta dauke mishi wannan labulan, saboda yana nema ya shagaltar da shi a cikin sallah. Idan duk abin da zai zamanto zai shagaltar da kai cikin sallah, misali in a masallaci ne, in a gida ne, inda zaka keɓance ka ringa yin sallar ka a gida, to ya zamanto ka keɓance wuri wanda babu wani abu da zai shagaltar da kai ka ringa kallon shi lokacin da kana sallah. So ake in kana sallah ka samu nutsuwa, ka ringa kallon inda zaka tsabke goshinka ka yi sujjada. Shi ne malam kuma ya ce ma fala yusalli bi hadarati ta'amin yashtahi, kada ka zo zaka yi sallah alhali kuma ga abinci nan an kawo abincin da kuma kana jin yunwa. mun gani cewa ba kowane abinci bane kawai daga an kashi kenan mutane irin da ake cewa abinci na gaban sallah a'a abincin da in baka ci ba a lokacin sallan ma kawo da in kai kafara tunanin ka yana kwana kana bata karfin yunwa to a lokacin wannan zaka tsaya ka ci abincinka ka gama tukun ya zaman to kai sallah amma dai idan an ga abincin kuma zaka iya zuwa kai sallah daman baka sa ma a rai ba yunwa taka ba sosai bace ba kawai dai zaka ci abincin ne to wannan yake tashi ka je kai sallar ka a nace sannan ka dawo wato ka ci abincinka haka kuma kai kiyasi da dukkan wani abu wanda zai zama to ya sa hankalinka zai dawo kan shi kuma wato abin da ya shafi in ka je yin wato sallah shine yace wala kuma wa huwa yudafi'ul baul wal ghaib haka kuma ba za ka je kai sallah ba alhalin lokacin da kake jin fitsari kuma kana jin bayan gari kuma ya matse ka sai dan ka zo yin sallar zakarin ga matse kai kawawan ka kana mammatsiya kana haka kana haka kana haka kika wato tunanin ka ya koma so kake a sallah ne daga sallah ka je ka biya bukatar ka wannan duka bai dacewa mutum ya zamanto wato yayi idan ya zamanto wato lokacin sallah yayi sai masala ta 42 malam yace wa yanzu bi qiyamihi ila mawdi'i sujudi lokacin da kai tsaye a tsayi wannan da kai kai kabbara abinda ake so ka ringa dubi shine inda zaka yi sujjada haka in kai ruku'i ka ringa dubin inda zaka yi sujjada ka tsago kana tsaye ka ringa dubin inda zaka yi sujjada wato haka ake so duka sallar kai zaman to kana dubin inda zaka yi wato sujjada malam yace wala yaltafi yaminan wala yasara fa innal tifata ikhtilasun yaktalisuhu shaytanu min salati al-abd yace kar a same ka kana waiwaye dama da hagu saboda wannan waiwayen da zaka ringa yi bangaren dama da hagu a cikin sallah wani zabce ne wani kyahuce ne wanda shaytan yake kyautarwa daga cikin sallar bawa kare ya zamanto shaytan shi so yake duk yadda za a yi sai ya hana ka ka samu sallar nan samfur sallarin da shi yasa ne yazo ya ringa taba ka ya nuna ba wani abu can ka dan juya kai kaza duk dai shi dai ya samu wani abu yanda zai tauye ma wannan sallar ta to shi yasa malam yace kare ya zamanto wato kana yin irin wannan wanda kuma hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zalla sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi game da abin da ya shafi al-ikhtilaf shine waiwaye zalla sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wani tsakuce ne da ke dan yake yi wa wato bawa yake karba daga cikin sallar wato bawa lokacin da yana yin sallah Allah subhanahu wataala ya kare mu sai yace wala yajuzu an yarfa basarahu masala ta 45 da 44 wala yajuzu an yarfa basarahu ila samai aka bayya halatta ya zamanto mutum ya ringa daga ganin shi wato zuwa ga sama lokacin da kake sallah gani wani in yazo ya kabar ka sallah shikenan ya daga kai ko fanka yake kallo ko kuma sama yake kallo haka akwai hadisi mai tsoratarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu wa ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu aw nazarahu fi salati alla yarja' ilayhi basaruhu aw kama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin wannan wanda yake daga dubin shi zuwa ga sama a cikin sallah yana daga idanun shi dubin shi zuwa ga sallah bai tsoro wato Allah ya kime do mishi ganin naki kana sallah kana daga idanuwan ka sama kana dubawa sama Allah ya jibe su banza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bakka jin tsoro ubangiji subhanahu wataala ya kime do maka ganin nan naka ya dawo yana kallon kasa to abu ne wanda ke da koi tsoratarwa shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye lokacin da yana sallah shine ka ringa sadda kanka ka ringa sadda ganin ka ya zamanto inda kake kallo shine abin da ya shafi wato inda zaka yi sujjada Allah subhanahu wataala ya dace nan ma ne ya kare mana wannan fasali wanda a satin da ya gabata mun dan taba shi sai zai shiga mana wani sabon fasali ko sabon babi shine wato du'aul istibdahi wato ita ce addu'a buɗe sallah ka gani mun zo tun daga niyya tun daga shirye-shiryen sallah ka yi niyya ka yi kabbara da kai kabbaran me zaka yi ka dora hannunka na dama akan nahwu kanta du ka mai da dubun kai ya zama to kana kallai inda zaka yi sujjada to din nayi wannan to sai kuma mi sai malai ya ce ma du'aul istikha yanzu kuma addu'a buɗe sallah ba kwatan bane ka zo kawai shikenan Allahu akbar ka dora hannunka kawai ga wara alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim a'a akwai du'aul istikha ita ce addu'a ta abin da ya shani wato buɗe sallah yace addu'a ta buɗe sallah wasu addu'o'i ne wanda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da mu cewa dukkan mutumin da zai yi sallah to ya buɗe sallah shi da wannan addu'o'i shine malamin yace mas'ala ta 45 thumma yastabiqu al-qira'a adabi ba'd adhiyati thabitati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa hiya katiratun ashharha malamin yace cewa sannan bayan haka ka buɗe sallarka, ka buɗe karatun alƙur'aninka da wasu daga cikin addu'o'i wanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yake wa hiya katiratun, wannan addu'o'i suna da yawa, wato ba kala ɗaya bace ba, yace ashharuha, wanda ta fi shahara daga ciki shine yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Da lokacin da ka zo ka yi kabbara, ka duhu mana ka ɗora hannunka na dama a kan na hagu, to abinda za ka fara yi shi ne subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Idan ka ga wannan ita ce a takaice wadda wato malam ya kawo mana a nan, amma ban ci ita akwai wanda suka tabbata kamar yadda ya yi ma da yawa ne, akwai wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin ka zo ka ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma najjini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salb wal barq. Duka wannan ma a tsaye kafin gaimi kafin ka fara karatu kana roƙon Allah daga cikin addu'o'in wannan misali Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka nisantar da ni da tsakankanina da wasu kusakurai da na kasance ina aikatawa, kama ba adda bainal mashriq wal maghrib, kamar yadda ka nisantar tsakankanin gabas mahudar rana da kuma mafaɗarta. Kai yanzu nisan da yake tsakankanin gabas da yamma ai ka san ba karamin nisa ba ne ba, to kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da kai daga dukkan wasu zunubai da kuskure da kasance kana aikatawa, kana cewa kuma Allah subhanahu wa ta'ala najjini min khataayaya, ka tsarkakai da ni daga dukkan wasu kuskure da nake kusakurai da nake aikatawa, daga dukkan wani zunubi da nake aikatawa, kamar yadda ka tsarkake wato as-sawbul abyad min ad-danas, wato tufa wacce take fara wato aka tsarkake ta daga datti, lokacin da tufa ta fara ta yi datti in aka wanke ta kaga ta fito fresh babu datti ko guda, haka ke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ka daga dukkan wato abin da ya shafi zunubanka. Aka Allahumma ighsilni min khataaya, ya Allah ka wanke ni daga dukkan zunubai da bil ma'i da ruwa wa salihi da abin da ya shafi kanka glass wal barz da abin da ya shafi kankara, dukkan wannan kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ne isti'jalan, saboda shiri ne da zaka yi dan ka fara sallah, kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma dukkan wannan irin zunubai. Akwai wata daga cikin addu'o'in da ake wajhatu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wama ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa a'tarabtu bi dhunubi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wahdini li ahsani al-akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيدك والشر ليس إليك أنا بك وإليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك تبارك وتعاليك أستغفر الله وأتوب إليك. وأنا بك كاهن كفارن كاهن كفارن كفارن وكاهن كفارن in ka ɗauki wannan a da kana yi daga nan sai an samu su malam Muhammad suna ma liman subhanallah suna ma subhanallah, saboda mene kaga ta yi tsawo kuma in baka sani ba cewa akwai irin wannan addu'o'i da ake yi, wannan ne duka suna daga cikin wanda ake yi, malam ya ce suna da yawa amma ya kawo mana ai gajeriya ita ce mene subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, kina wannan ita ce wato zakai, sai malam yace wa karsabata al'amru bihi fayamdhi almuhafazatu alayhi, yace wannan kuma umarni ya tabbata wato akan idan zaka yi sallah ka fara buɗe ta da wannan adda, addu'a ta bude sallah bane yace fa yambaki abin da yafi ga mutum musulmi al-muhafazatu alayhi yayi matakar kokari wato ya rike wannan ya ringa kula da abin da ya shafi wato addu'a bude sallah shi a shari'ar musulunci duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurnin abu ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala yayi umurnin abu to yana nufin wannan abu wajibi ne a yi shi kenan mutum ya zamanto yayi matakar kokarin rike addu'a bude sallah wato idan ya zo zai fara sallah kenan wannan shine mas'ala ta 45 bancin wannan sai mallan zai shiga mana sabon fasali shine al-qira'ah shine wato abin da ya shafi qira'a karatu nayi addu'a bude sallah yanzu me zan fara shine karatu mallan yace summa yasta'izu billahi wujuban wa ya'famu bi tarki sannan ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma wannan neman tsari da zakai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajibi ne idan wanto din zakai sallah kai du'a wal istighfar kai in ka wara karatu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim mallan yace wajibi ne bari ma wa ya'samu bi tarki mutum zai samu zunubi wato idan ya bar wannan wato abin da ya shafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan nan bi mallan yake so ya karanta da mutuwa duk in ka zo ka in ka fara karatu zaka fara da mini a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ka biyo bayan shi da bismillahir rahmanir rahim sannan a'udhu ya akwai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kara a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim sannan kuma kace bismillahir rahmanir rahim sannan wannan a'udhu billahi da bismillahir rahmanir rahim da zakai zaka yi su ne a asirce ba a bayyana ba an fahimta akwai wasu wanda zaka gani suna bayyana ba amma abin da yafi rinjaye yafi dalili yafi ƙarfi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka yi su a asirce abuwi kenan in ka zo kai kabbara ka kai du'a wal istighfar sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a cikin wato a asirce cikin zuciyarka sannan ka dago da karatun Fatiha idan ya zamanto lokacin da zaka yi wato sallar tarawih da ake bayyana karatu ne kenan shine zaka karanta wato suratul Fatiha kenan shine mallan sai yace wasu sunna abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu taratan a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi wa taratan yaqulu a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim wa tarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo yana karawa min hamdihi wa nafthihi wa nafsi wataran kuma sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi samiul alim ya kara da as-samiul alim wato me shi ne me gari kana neman tsari ga Allah subhanahu wataala wato ya kare ka daga dukkan wani abu da ya shafi shaytani saboda ka zo zaka yi sallah idan a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da kake cikin wani abu ma na tsanani ko kuma bacin rai idan kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan bacin rai ne wata rana wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kamar suna dan rigima tsakankanin su ya bata rai dan bata rai har huska shi tayi jajjawur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma dai daga cikin sahabbai ya san wata kalma da zai wani kalma wannan da wannan bawan Allah abin da yake ji na fushi ya dade mushi wata kalma ce shine kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da fushi ya dame ka sai a wuziya saboda ai fushi yana zauwa ne daga shedan shedan ne yake zauwa ya tira ka idan ka kamar kai wani zai ma kaza ni wani zai man kaza ya ringa tira ka kana cika to dai ka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma shi kenan ya tsire sai ka gani duka ka dawo dire dan suka ce in kana kwance ma ka tashi ka zauna in kana zaune ko ka tashi ka kishin gida ko kuma ka tashi ka yi tsi ko kuma ka dan canza wani waje kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai wannan abin ya zamanto ya ta himmata mallan sai yace sun mai kulli sirran bi jahriya wa sirriya bismillahir rahmanir rahim kaga yace a cikin sallah wanda ake bayyana karatunta da wanda ake asirta karatunta ta duka a'udhu billahi da bismillahir rahmanir rahim da zakai a asirce zakai ba zaka bayyana su ba ko da ku sallah ce wanda ake bayyana karatunta idan zaka yi su ne a asirce ba tare da gaibi ne ka bayyana su ba sai mallan yace qira'atul fatiha bacin da ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim abinda zan fara shine karatun Fatiha karatun Fatiha mun gani menene a karatun mu na ahlari farilla ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi cewa babu sallah ga mutumin da bai kawo ba ummul qur'an wato uwal littafi ita ce suratul fatiha idan ita fatiha wajibi ne mutum ya kawo ta to shine malai yake cewa matsala ta 50 thumma yaqra'u suratul fatiha bi tamamiha wal basmala minha wa hiya ruknun la tasifu as-salatu illa biha fayajibu 'ala al-a'ajimi hifdha mani yake cewa sannan ka karanta suratul fatiha suratul fatiha bi tamamiha a cikin daga baki dayanta kada ka karanta wani gehe na fatiha ka bar wani yace wal basmala minha haka bismillah tana daga cikin ita ma suratul fatiha yace wa hiya ruknun kuma rukuni ce la tasifu as-salatu illa biha sanda ba ta inganta sai da mine sai da wannan wato suratul fatiha malai yace fayyibu ala al-a'ajimi hifdha yace aka huke wajibi akan dukkan wani wanda yake ajami idan aka ce ajam shine dukkan wani wanda yake ba balarabe ba shi dukkan wani ba wanda yake ba balarabe bane to kace miki bagwari ne mun an kace bagwari waye bagwari madalan to in ka zo kace al-a'ajim dukkan wani wanda yake ba balarabe ba to sai kace ba ajami ne wato kace wani bagwari ne to shi ne wannan jama'a to wajibi ne ga dukkan wannan bagwarin dukkan wannan gwarawan ba gwarawa nan namu istilahin mu ba mu wanda bai jin yaran mu ko kuma wanda bai sallah ba ana cewa bagwai saboda an yi samun wato a cikin su to ba haka nan ba a'a dukkan wani wanda bai jin larabci to wajibi ne ya hadda suratul fatiha dukkan wani gama gari ya wajibi ne ya hadda suratul fatiha saboda ni saboda sallar da zakka yi dole sai da ita sallar da zakka yi dole sai da mi so sai da wannan sai suratul fatiha to idan kuma baka iya ba suratul fatiha babu sallah to in baka iya ba kai karan kanka baka hadda ce kuma zaka kashi wa musulunci misali yau wani ya zo ya shigo musulunci ko mu a musulunci wajibi ne sai ka karanta suratul fatiha a cikin sallah idan baka iya ba kuma ya za a yi to shi ne malam zai kawo mana da yace matsala ta 51 fa man lam yastati wanda kuma bai iya ba zai iya ba ajza'ahu an yaqula ya wadatar mushi yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kaga ni wanda ya shigo musulunci yau bai iya ba karatun fatiha baka zo kace a kai tunda baka yi karatun fatiha kawai sai Allah haka nan ka ringa dungurawa a'a sai kace mishi to ga wasu ambatan Allah da zaka ringa yi in yayi sai inda za ka ranta fatiha sai yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ruku'i ma bai hada ce ba wato duka yi yana iya sallar tashi da duka wannan yayi ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar idan yazo karatu shi ma yayi har ya gama sallah sai kuma abu zo a karanta da shi a koya mishi suratul fatiha saboda ita wajibi ne ga wanda kowa ya iya ta kuma kowa yana yin ta a cikin sallah wanda yake balarabe da wanda bai yake balarabe ba wanda yake liman da wanda yake ba liman ba saboda in liman ne kamar yadda bayani wato a karatun mu na ahlari ya gabata cewa lokacin da liman yake yi an samu sabanin malamai cewa shin kai zakka yi ne ko kuma zakka saurari karatun shi lokacin da yake bayyana karatu to ai ba duka salloli ba kuma ake bayyana karatu akwai inda a asirce ake to a asirce kuma kaga wai wajibi ne kai akan kai idan dole mutum ya koyi suratul fatiha sannan kun fatiha da kake koya ba irin yadda ka taso ba kawai kana yin fatiha haka nan a ka koye ki yadda ake karanta ta kada a same ka da kusafurai saboda akwai kuskuren da kai shi yana iya bata ma'ana gabaki daya to ita kuma an ce ma sai da ita sallah za ta cika to ka zo baka iya ta ba ka je ka bubbuga ka wannan kaga abu ne wanda yake da hadari rani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga mutumin da bai karanta ba suratul fatiha kai kuma baka ka ta bace shi yasa duk kowa wajibi ne akan mu ya zama to ya iya suratul fatiha zaman to suratul fatiha in ka iya san daidai yanda take kada ka ce a'a kai harshen ka da yayi ba ko kuma a'a a'a sai tambata kanka ko kwana nawa zaka yi ko shekara nawa zaka yi ka ci gaba da koyo lada ka san da samu a wajen ubangiji subhanahu wataala ai ya zaman to ka iya wato wannan sura ta suratul fatiha sai mas'ala ta 52 malamin yake cewa was sunnatu fil qira'ati an yaqta'aha ayatan aya abinda yake sunna a karatu idan ka zo karantawa shine karanta karantata aya aya daki daki yace yake fa ala ra'ati kulli ayatin ya tsaya akan dukkan wato kowace aya fa yaqulu malai yace sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ka tsaya alhamdulillahi rabbil alamin ka tsaya arrahmanir rahim ka tsaya wanda ba za su yi sallah da kai ba kana yin haka maliki yawmiddin ka tsaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin haka da kan gaidaki daki 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 wani yace wa haka za kana qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu daki daki yake karanta aya bai gama ayoyi yazo irin namu yanda muke wani ya dauko ba sai kawai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahu akbar ka gani ai abu ne ka ta diga baki da mu kuma mun sani cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da bawa ya zo yace bismillah alhamdulillahi rabbil alamin yake cewa ubangiji subhanahu wataala zai bashi amsa yace bawa na ya yabe ni ya jinjina mu arrahmanir rahim tace Allah mai rahama ne mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce maka asna alayya abdi bawa na ya yabe ni ya girmama ni ya darasa ni ka yabi Allah tace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako Allah zai ce bawa na ya dauka ka zo ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako Allah subhanahu wataala zai ce bawa na ya wannan na bawa na ne kuma na ga bawa na abin da yake nema ihdinas siratal mustaqim ka ce Allah ka shirye da mu hanya mai dacewa Allah zai maimaita cewa wannan na bawa na ne bawa na na da shi abin da yake nema saboda idan suratul fatiha Allah ya kasanta ta akwai wani rabin da na Allah ne rabin ta kuma na bawa kaga can inda kai bi Allah kai kaza duka na ubangi subhanahu wataala nan kuma lokacin da ka fara addu'a kace Allah kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako aka ce wannan naka ne Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya wannan naka ne bawa za a karba ma hanyar da ka shirye da wanda kai musu ni'ima su ai wanda kai musu ni'ima su ne manzanni da mutanen kirki aka ce wannan na bawa ne ba hanyar da wato ghairul maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar da wanda kai fushi a kansu da kuma wanda suke fatattu shine yahudawa da nasarawa aka ce wannan naka ne bawa kuma Allah zai karba mu kuma kace amin Allah ka karba mana wanda wannan amin din kuma ka gode ta mala'iku su gode amma mu su gode manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qala al-imamu amin idan ammana al-imamu lokacin da liman yace amin fa amin kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sanda cewa dukkan mutumin da yayi daidai da amin yake sai amin daidai da amin ta mala'ika Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi dukkan abin da ya gabata na jin wani lokacin da liman yazo amin ya fara faɗi kuma malamai suka ce duk lokacin da ya fara faɗi kuma lokacin da fara faɗi kuyi daidai da shi saboda duk wanda amin din shi sai daidai da lokacin da mala'iku su ma suke ce amin saboda su ma suna amsawa kuma da su wannan ake yin sallah sun amin inda za su ce sai daidai da taka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan abin da ya gabata na zanubanka an gafarta to ka duba kaga irin wannan garaba ne amma wani zaka gani amin in ma kawo haka ne wata ran ya faɗi wata ran bai faɗi wata ran kuma amin in mutum duka sallar da zai ba ya sami ta ba shi yasa ne yake nuna irin falala sallah cikin jami akwai lada da yawa wanda mutum zai samu Allah subhanahu wataala ya dace da mu to wannan fatiha ita so ake mutum ya zama tuyo irin da karanta ta daki 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 a cikin sallah sannan ba fatiha kaɗai ba har sai da zai zo baya ta wato ake karanta karanta ta daki 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 duk aya in ka karanta ka tsaya akan aya shine malamin yace wa haka za kana qira'atun nabi sallallahu alaihi wa sallam haka ta kasance wato qira'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullaha dukkanta dukkan karatun manzon Allah yake ku ala ru'usi ayi yana tsayawa ne akan aya daki daki akan ayoyi mare yake wala yasliha bima ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama ta da wanda take biyowa bayan ta yace wa in kana mutaalliqatul ma'na biha ko da ku ta kasance ma'anar da take zawwa duka ayoyin ma'anar da su tana da buranta da juna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai karanta bai zaman tawa ya gaggama su wato lokacin da yake wato karantawa to wannan shine abin da ya shahi qira'atul fatiha wanda karatun fatiha kwarai wato yana da falala ko kuma mu ce ita fatiha tana da falala sha'anin ta kuma yana da girma kamar yadda muka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga mutumin da bai karanta ba wato suratul fatiha mun ga wannan yana daga cikin falalar ta ce yana daga cikin falalar ta shine Allah subhanahu wataala ya raba ta wato gida biyu rabi na bawa ne rabi na ubangiji subhanahu wataala Allah kuma yace na ga bawa na abin da ya roka dukkan wannan abin da ka roka a cikin wato suratul fatiha Allah subhanahu wataala yace na ga za a karba mashi kamar an ba ka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataala na yake cewa babu wata sura wanda Allah subhanahu wataala ya sabkar a cikin littafin at-taura ko kuma a cikin littafin injila kai ko a wani littafi irin yanda aka sabko ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan surori wato sabaul masani wannan sura suratul fatiha babu wata sura wanda take an sabko a at-taura ko al-injila kamar wato wannan sura ta suratul fatiha wannan yake nuna mana irin matsayinta da kuma wato falalata Allah subhanahu wataala ya dace da mu to sai malamin yace qira'atul muqtadi laha qira'a wanda yake wato koyi da liman kenan na'am wa yajuzu qira'atuha maliki wa maliki matsala ta 53 anan ga tsaran karama malamin yace kuma ya halatta wajen karanta suratul fatiha in ka zo wajen maliki yaumiddin kana iya ka ce maliki yaumiddin ko kuma ka ce maliki yaumiddin wannan limami zaka ji ya ce maliki yaumiddin to duka ɗaya ko kuma maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako wanda ranar sakamako Allah subhanahu wataala shi yake da iko akan ranar tashin alkiyama ranar ne za a ce limanil mulkul yau wai yau mulki na wane ne dukkan wasu shugabanni da dukkan wani wanda yake jiji da kanshi da iko ina su fir'auna ina su hamana ina su wane da wane ina su kawuran zamanin masu mulki a lokacin za a ce limanil mulku yau wai yau mulki na wane ne kowa ya yi tsiro ba wanda kai amsa ma ku ce na Allah ne ku kanku ku isa ba saboda dan a nuna muku karfin mulki yanzu aka zo misali kai aka kama ka a konsiliya aka baka wahala aka baka wahala ka zo aka kana an misali kai ka sauye wa wani shugaba aiki daga an tambaye ka waye shugaban kasa zaka ce wane ne wanda ka sauye saboda nan kana so ka kubuta to anan saboda firgici na ranar tashin alkiyama da abubuwa ubangiji subhanahu wataala babu wanda zai iya magana Allah da kanshi shi zai amsa ma kanshi ce lillahi alwahidul qahhar ayyau mulki ne na ubangiji subhanahu wataala wanda yake shi kadai babu wani wanda zai zo ya danka duk wani abun da zaka barazana ka nan duniya ce kuma Allah subhanahu wataala yana jiran ka a madakata shi ubangiji subhanahu wataala kai abin da zaka yi ayi irin ka an zo an yi sun wuce duk jigirman ta'addancin da zaka yi ai yi wasu wanda suka yi ga ta'addanci kuma yanzu ina su duk mulkin da zaka yi ka san ba kai mulki irin na Fir'auna karshen mulki je zan ku mulki wanda shi yazo ya ce shi yanzu ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku madaukaki yazo ya kashe na kashewa ya raya na rayawa ya kashe mutane yasa sai da yasa akai wajen shekara ana kashe duk wani namiji da aka haifa saboda ka aika annabi Musa wajen a lokacin ma yanda zai gane an mishi ishara dan ya fahimta ya kasu fahimta a ranar shekarar da yake kashe maza da ya kasance shekarun gaba ɗaya yana biya na ga kashe maza suka roƙe shi cewa ya Fir'auna ya kamata ko ya Allah zai suke dinda ya ce sun ce Allah din ya kamata ya zamanto an taimaka musu sun samu maza saboda yanzu gari ya zama mata ne ba maza aka ce to yanzu shekara guda za a kashe shekara guda za a bai kai manya aka zo shekara wannan shekara in ta zo daga shekara daga nan zuwa shekara guda kawai tun wani namiji haka aiwa kashe shi zai sun mace shi kuma a bar kuma wannan shekara sai a bar Allah da yake nuna mishi irin ikon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a shekarar da yake kashewa a shekara aka aiyan da Musa kai karshe ma din Musa shi Fir'auna shi ya rene shi a gidan Fir'auna ya tashi ruwaya ce ta yana karami ya kamo Fir'auna ya kama gemun shaka ya ja ya ja ya ja sai da Fir'auna ya tsore shi an ya ko wannan ba shi bane ba ba mutum ne nawa ne ba to wani Subhanahu wa ta'ala dan ya nuna wa amma duk da wannan ma lokacin yana karami Fir'auna ya ce sai an jaza baki a kawo mishi wuta da dabino a gani me zai dau in ya dauki dabino sai bai dirke shi ne mutumin namu in kuma ya dauki wuta kina washi bane ya nemi daukan dabino a wata ruwa aka ce mala'ika ya maida annan naki ya dauko garwashi kaji kare ikon Allah ya dauki garwashin bai ji zafin shi ba har sai da ya kai baki ya sa a baki kuma ya ji zafin shi kaga din mulki ne ba sai mulkin Fir'auna ala kulli hali ranar tashin a kiyama mulki na Allah ne a nan duniya mulki nashi ne haka a ranar lahira ma mulki nashi duk wanda zai zo yi wata barazanar shi a nan duniya da ikon shi to yana nan zai iske a wani Subhanahu wa ta'ala a madakata Allah Subhanahu wa ta'ala yana nan yana kira shi ta
Allah sai ya sa ta ta wata
wale da gaske shi yasa maganar shi ba ta hutawa da kyau lokacin da wato lokacin da aka aika shi ya je wajen Fir'auna ya kira shi ya tambaye Allah Subhanahu wa ta'ala wasu ajawbi da ya rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani kaga ni ya Allah ka warkar mini da wannan saurin da yake kan alkhina yafqahu qawli dan su zama sun fahimci maganar da zan musu ayyaro ki Allah Subhanahu wa ta'ala da cewa a sanya wato Harun shi ma ya zama tare da shi sai yace yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli yadi Harun akhi ushidudihi adri wa ashriku bi amri kai musabbi aka katiran wa nazkuruka katiran innaka kunta bina basira shi yasa ya zama to annabi Musa magana shi kamar saboda halishin shi da ya dan gore saboda ai magana daga ina ne da halishin kai da zaka rike halishin ka an ce kai magana ba ka yi ba da kuma halishin nashi wannan dalilin yasa ya zama to magana shi fatta wato yi da kyau na sai malam yace qira'atul muqtadiya laha karatun wanda yake bayan liman kai wanda kake koyi ga liman ya zaka yi koyi zaka zaka yi karatu matsala ta 54 malam yace wayajibu 'alal muqtadi an yaqra'aha wara'a al-imam fi sirriya yace kaga wajibi ne akan wanda yake koyi yake bin liman wanda yake bin liman waye yake bin liman shine mamu ce wajibi ne ya zamanto ya karanta wato suratul fatiha a sirriya a sallah wanda yake a sirri an fahimta wanda ba a bayyana karatu wa fil jahariyya aidan haka kuma a wanda take a bayyane shi ma wajibi ne ya karanta in lam yasma qira'atul imam in ya kasance bai jin karatun nan imam an fahimta kamar da karatun wancan da muka yi isharar kai cewa misali sallar isha ce zanni raka'a biyu ana karatu raka'a biyu ba karatu to wannan biyun da ake karatu idan ina yin karatun liman na suratul fatiha ni ba sai na karanta ba amma misali sahu ya kai ne zafin da babu san mukaffirat sautu za su yi gaba da kaiwa an kaba ta sallah ban na jin karatun liman to anan kuma wajibi ne ni kuma karanta suratul fatiha an fahimta idan shi ne yace wa fi jahariyya haka a wanda ake bayyana karatu aiban illan yasma qira'atul imam in ya kasance bai jin karatun liman yace au sakata hadha ba'da faradihi minha sakatatan li yatamakkan fadihan mubtadi min qira'atiha ko kuma a mutun ya dai liman ya dan yi shiru wata rana liman mai saka gani suna dan yi shiru na interval kahin sun gama fatiha sanin su dauki wata sura zaka mutun ya dan yi shiru zai bismillahir rahmanir rahim kan ya haikaito wata sura ya kawata ya dauka ya wannan
duk in a wannan lokacin malam yace ka iya ka karanta suratul fatiha
misali sai ka karanta misali a cikin nan kana jin liman yana karatu amma in yayin shirin nan yana dan jimawa to kai ma a lokacin sai ka kara karantawa sai ka karanta suratul fatiha in ko ba samu ba wannan ba dole bane ba wannan liman ban mu ne yanzu wasu ne yana gama amin mun dauka an ci gaba sallar juma'a ma ne guda ne in dai kana jin karatun liman to kai suratul fatiha yanzu ba sai ka karanta ta ba kan liman ta wadatar da kai in ka ce amin nan ta wadatar da kai in kuma baka jin karatun liman to a nan dole ne wajibi ne ka karanta suratul fatiha an fahimta ba wanda wai yana bayyanawa amma baka yi ye nan ba sai riya ba ba ka bayyana suratul fatiha muna magana a suratul fatiha ai ita ce wajibi saboda suratul fatiha ita ce wajibi idan kana iya kai sallah ma da suratul fatiha ka ko ta raka karanta suratul fatiha an baka iya bauta kada iya kai to shine gina yake wa in kunna malaki ko dake muna gani wa in kunna nara anna hadhihi sukun lam yathbut fi sunnah dika muna ganin cewa wannan turmi kuma bai tabbata ba daga sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina ala kulli hali idan abubuwa ne guda uku idan liman yana karatun sallah wanda take karatun ta a asirci to a lokacin suratul fatiha kai wajibi ka karanta ta kai ma idan liman yana karatun fatiha a bayyane to kai a lokacin ba sai kai ba in kana yi idan liman yana karatun fatiha a bayyane alhali kai kuma baka yi to a lokacin kuma kai sai ka karanta to wajen karantawa a asirce zaka yi ko kuma a bayyane ki saboda ai sallar da ake a miya ke a bayyane an fahimta a mi zaka yi kenan a asirce ana ka tura bayan fatiha kana iya kawo wa baka jin karatun liman ita ma amma ita ai ba wajibi bace ba abin da yake wajibi shine fatiha wanda muke karatu kan dai an fahimta kenan wannan shine halali kana jin karatun liman a jahariya wanda ake bayyana karatu sai ka gane ana bayyana karatu amma kai baka ji to sai kai ka karanta ta a sarki a wanda take a sarki kuma wannan babu matsala dama a sarki kai ma zaka karanta ta Allah subhanahu wataala ya dace mu kenan wannan shine kan karatun fatiha ga wanda yake koyi wato da liman ai yanzu dai muna karatu fatiha to bayan karatun fatiha yanzu ya gama ka karanta suratul fatiha ka tayi wanda liman inda liman ne kana ji ba sai kai ba kuma baka yi kai ma sai kai to me zai biyo bayan ta shine malam yace al-qira'atu ba'da al-fatiha karatu da zaka yi kuma bayan fatiha mas'ala ta 55 malam yake cewa wa yasunnu an yaqra'a ba'da al-fatiha bi suratin ukhra wato an sunnanta mutum ya karanta bayan suratul fatiha wata sura bayan ta bale ce hatta fi salatil janazah aw ba'da ayati fi rak'atayn al-ulayn kai hatta a sallar janaza bancin ai mun ga sallar janaza mafi yawa kana karanta suratul fatiha ne to ita ma kana iya sunna ne ka karo wata sura bayan fatiha yana gani mana sunna kuma yace hatta a raka'o'i biyu misali na isha da raka'o'i biyu na asar da na asar da raka'a ɗaya ta magariba asali me muke yi fatiha kaɗai yace to anan ma sunna ne kana iya ka ƙara in ka ƙara ba lai saboda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana ƙarawa amma ba akan ba wato wujubu ba akan wajibi ba kenan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali wata rana dan ka zo ka karanta suratul fatiha a raka'a biyu na ƙarshe sai ka ƙaro wasu surori dama a tattare ne kake yanzu kana iya ka ƙara wasu surori ko wasu ayoyi
to wanda kuma ba azurce ba shi wannan shine ma sunna ne misali sura raka'a guda biyu wanda zaka yi na farko su wanda za mu zaka karanta Fatiha da ni da sura da fatan an fahimta idan wannan sunna ne mutum yayi karatu bayan suratul Fatiha da wata sura ko kuma wasu ayoyi kana iya daukan sura tukun ka karanta ta kana iya daukan sura wato wasu ayoyi na sura ka karanta kuma dole ba sai ka dauko daga farkon sura kana iya ka dauko tsakan sura kana iya ka dauko karshe karshen sura kana iya ka dauko koda aya ɗaya ma kana iya ka dauko ka karanta kai kafara daga matasa sun yi san irin masallacin da ake saka da aya ɗaya an zo an karanta Fatiha kawai shi kenan a ce mudahammatan Allahu akbar ka san irin zuwa da Muhammad wannan masallaci SOS ake jawo SOS to amma dai yanzu to an samu dai nutsuwa a sallah ba laifi bane ba dan an yi amma dai yanzu sallah an samu nutsuwa kada ya zama to an yi da shafshafa ka ta take Allah subhanahu wataala ya yarda da mu matsala ta 57 da shida malai yace wa yasiru qira'ata ba'daha ahyana wa yaqsuru ahyana li'aridi safarin aw su'alin aw mardin aw buka'i sabil malai yake cewa ba laifi wata rana a karatun ka ja shi mai tsawo ka tsawaita karatu misali ka zo zaka karanta suratul Fatiha ka karanta suratul Fatiha sura da zaka dauko bayan da sai ka dauko bakara ka tsawaita karatu tai ne ka kai karshe a wani waje ko yana ji ne zai ka tsaya da tsawon warko ko kuma irin yanda yake da kai masu zayin kai wani kana ida ko wani an haro ma lima sai an haro maka lima to wannan babu laifi kai haka yace kuma a wai kusuruha ahyani a to wani lokaci babu laifi ka takaita saboda wani abu da ya bujuru misali bulaguro ba zan mu zo ba muna cikin bulaguro ba mun tsaya zan yi sallah misali mun sa ka mallam liman a mana sallah mu huce kawai shi kenan ka bude mana bakara ana bulaguro to ai ka gani wannan ka wannan din mana ka san ka kunta ta mana ka sanin ta mana duk da sallah to wani da ce a sallah ka sa ko wanda addini ya dauke shi da zahiri kwarai sai gani abu kawo kaka ko sai an yi kaza irin zamanin sahabbai eh kwarai aka ake so ai koyi da magabata amma kuma akwai inda su ma magabatan ai zai zamanto suna la'akari da zuwurin mutane ba